Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 20 ga watan Yulin shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Babu Yakub da kanin labaran duniya.
To Baballa, shugaban Amurka Donald Trump ya jefa ayar tambaya akan yanayin hankalin abokin karawansa a zaben watan Nuwamba Joe Biden. An kashe akalla mutum 7 kana wasu da dama sun jikata a jiya Lahadi yayin da wani bomb da aka saka a wata mota ya tashi a arewacin Siriya. Wasu kasashe da suka sassauta dokokin yin nisa nisa da juna da zaman gida suna samun karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu ne za a ci rundunar sojojin Najeriya. Kai nasarar tarwatsa wani sansanin yan bindiga a karamar hukumar Gibe da ke jihar Katsina.
Samu nasarar kashe su yan ta'adda guda 17, sannan kuma mu daga bangaren mu mun yi asaran ofisa guda daya da sojoji guda uku.
A kasar Kamar kuma rundunar dakarun yankin Taskin Chadi ta kaddamar da wasu harare akan mayakan kungiyar Boko Haram.
Hararen da suka kaddamar akan mayakan Boko Haram akan iyakar Kamaru da Najeriya a yankin Kilta Wulgo, al'amarin da yayi sanadiyar rugurguza baki ɗayan sansanonin mayakan Boko Haram na wannan shiya.
Bayan haka za ku ji cewa ta gamayyar ma'aikatan kiwon lafiya na gaggawa a jihar Borno sun yi kira ga gwamnatin jihar da ta taimaka ta biya su albashinsu na watanni uku. Sannan kuma Sarki Hashim kuma zai shigo da shirin ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babu Yakub Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya jefa ayar tambaya akan yanayin hankalin abokin karawansa a zaben watan Nuwamba. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden kana ya nuna cewa bai cancanta ya zama shugaban kasa ba. A wata hira da aka yi da shi a wani shiri na musamman a ranar Lahadi a gidan television Fox News, inda Trump ya cancanci tsohon mataimakin shugaban kasan, ya nuna cewa Biden bai iya hada jumla biyu a bayaninsa ba. Za su gabatar da shi da wuri, zai tashi je ya maimaita abu, za su yi masa tambayoyi, zai yi karatu daga na'urar nuna karatu, daga nan ya sake laɓewa, a cewar Trump. Ku faɗa min ko Amurkawa za su so su samu irin wannan mutumin a zamanin da muke fuskantar matsaloli da wasu ƙasashe da suke neman hanyar yi mana illa. Kwamitin yaƙi neman zaɓen Trump ya saki wasu tallace-tallace masu jefa ayar tambaya akan ko yanayin hankalin Biden mai shekaru 77 wanda zai zama shugaban ƙasar Amurka mafi yawan shekaru idan ya yi nasara a zaɓen ranar 3 ga watan Nuwamba kana aka rantsar da shi a watan Janairu mai zuwa ya fara gushewa ne ko a'a. A halin yanzu dai Trump mai shekaru 74 shi ne shugaba mafi yawan shekaru a Amurka. An kashe akalla mutum 7 kana wasu da dama sun jikata a jiya Lahadi yayin da wani bomb da aka sanya a mota ya tashi a arewacin Siriya a kusa da iyakar kasar da Turkiya, a cewar wani mai sa ido akan yaki. Wata mota dauke da bomb ta fashe a wurin wani shatale-tale da zai je har gaban kofar wurin bincike ketare iyakar Babu Salam, abinda Rami Abdulrahman na kungiyar kare haƙƙin mul'adama ta Syrian Observatory ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai AFP kenan. An kashe mutum 7 ciki har da farar hula 5 kana sama da wasu 60 sun jikata ciki har da mata da yara. Yankin lardin da ke arewacin Aleppo wanda ke karkashin sojojin Turkiya da sojojin kawancin Siriya ya sha fuskantar mummunan hare-hare da kuma kashe-kashe. Kungiyar Observatory ta dora laifin halin na jiya Lahadi akan kungiyar IS, tana mai cewa akwai yiwuwar baida martani akan karin hare-hare da dakarun Turkiya da waɗanda ke goya musu baya ke yi ne kan wuraren na 'yan ISIS a yankin. Amurka na yin kira ga shugabannin Afghanistan akan su kammala musayar fursunoni da suke yi kana su kaddamar da zaman tattaunawar samar da zaman lafiya da kungiyar Taliban ba tare da bata lokaci ba. A jerin wasu sakonnin Twitter da ya rubuta a jiya Lahadi, muƙaddashin jakadan Amurka a Kabul Rose Wilson ya kuma jaddada buƙatar shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da abokin hamayyarsa a fagen siyasa da yanzu suke kawancin haɗaka tare, Abdullah Abdullah, su fara aiwatar da yarjejeniyar haɗin gwiwa da bangarorin biyu suka sanya hannu a kai. A ƙarƙashin yarjejeniyar haɗin gwiwar da suka cimma da gani, an naɗa Abdullah a matsayin shugaban kwamitin sulhun ƙasar, wanda ke da alhakin jagorantar tawagar mashawartan Afghanistan don zaman ganawa da 'yan Taliban da har yanzu ba a sanya lokaci ba.
Baba Yakubu Makeri nan ba da Juma'a ba zai kawo muku karashin labaran duniyar. Yanzu za mu leka bangaren rahotanninmu. Takarin sojin ƙasa da na sama sun ce sun yi nasarar kashe wasu 'yan bindiga 17 tare da kwato makamai da dama. Sai dai rundunar ta ce ta rasa sojoji 4 a lokacin wannan fafatawa da suka yi a dajin karamar hukumar Jibiya. Ga rahoton da wakilin Sani Shu'aibu Manumfashi ya aiko mana.
Sanarwar wacce makadashin daraktan hurɗa da kafofin yada labarai Brigadier General Bernard ya sanya hannu ta bayyana cewa sojojin Iron Gallant Troops Combat Team 1 wanda bangaren mayakan sama na operations sanitary ke taimakawa sun sami nasarar fasa sansanin gawurtaccen dan ta'addan nan mai suna Dangote da ke cikin dajin karamar hukumar Jibiya a ranar Asabar ɗinnan da ta gabata.
Sunana Commander Abdulsalam Sani. Wato abin da ya faru shine an samu artabu ne tsakanin sojojinmu da suke fafatawa da waɗannan 'yan ta'adda a wajen bangaren Jibiya ta jihar Katsina. A wannan fafatawa da ake an samu nasarar kashe su 'yan ta'adda guda 17, sannan kuma mu daga bangaren mu mun yi asaran ofisa guda 1 da sojoji guda 3. Haka zalika mun samu nasarar kwato makamai bindigogi kiran AK-47 guda 5 da wannan bindigogi wanda ke sarrafawa a gida kikira dengoms guda 3 da kuma magazin na shi AK-47 da aka samu daga wurin. Haka zalika kuma an samu alburusai har kimanin guda 152 daga wajen wannan ɗan ta'adda din. Kuma insha Allah za a ci gaba da fafatawa din har sai an samu galaba a kansu.
Hafsa kuma jami'in gudanarwa a headquarters tsaro ta Najeriya. A wani labarin kuma kamar yadda yake kunshi a cikin wannan sanarwa ta headquarters tsaro ta bayyana cewa ayaran sojojin da ke sentry a yankin Faskari Sheme da Dandimi sun kama mahara 5 ciki har da mace guda, an kuma an shirye bindiga AK-47 guda da kuma harsasai tare da kuɗi 6,000. Dukkan su dai suna tsare ana binciken su. Brigadier General Bernard ya ce bayanai na sirri da suka samu ya taimakawa sojoji fatattakar maharan da suka kai farmaki a ƙauyen Kuka 3 a ƙaramar hukumar Basare da kuma dajin Bagega Tubulki, inda suka ceto wasu 'yan mata 2 da aka sace lokaci guda amma kuma a wurare daban-daban, inda maharan suka gwammace su yadda su don su tsira da rayukansu. Babban hafsan sojan Najeriya General Tukur Burtai ya yaba da kwazon sojojin, ya kuma tabbatarwa da 'yan Najeriya cewa soja za su ci gaba da tsaron lafiya da dukiyar al'umma. Sani Shu'aibu Manumfashi, Muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Tagaida Sani Shu'aibu Manumfashi da wannan rahoton. Yanzu ga Baba Yakubu da ƙarshen labaran duniya.
Wasu daga cikin kasashe da suka sassauta dokokin nisa-nisa da juna da zaman gida suna samun karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19, yayin da adadin masu kamuwa da cutar ke ci gaba da hauhawa a faɗin duniya. A ƙasar Spain, hukumomi a jihar Catalonia sun yi kira ga mutane sama da 96,000 a garuruwa 3 su zauna a gida a jiya Lahadi, jim kaɗan bayan da hukumomi suka umarci mazauna yankin kusan miliyan 4 ciki har da waɗanda ke birnin Barcelona, babban birnin ƙasar, su zauna a gida. A jihar Victoria da ke Australia, wadda ta kunshi birnin Melbourne, an umarci mazauna birnin su saka takunkumin rufe hanci da baki a bainin jama'a ko kuma a ci su tara. Sanarwar ta jiya Lahadi da gwamnan jihar Victoria Daniel Andrews ya yi na zuwa ne bayan da aka aiwatar da wasu matakan kulle a jihar a ranar 9 ga watan Yuli. Shugaban Hong Kong Carrie Lam ta faɗa a jiya Lahadi cewa yankin ya samu rahoton adadin masu kamuwa da cutar mafi yawa a wuni guda tun bayan da aka fara annobar, inda sama da mutum 100 suka kamu da cutar. Lam ta ce za a bar ma'aikatan da ba na gaggawa ba su yi ayyukansu daga gida. Tana mai bayyana lamarin a matsayin mai tsanani ba tare da wata alamu da ke nuna shawo kan cutar ba. Da ƙarshe Burtaniya da China a jiya Lahadi sun sake caccakar juna, inda sakataren harkokin wajen Burtaniya ke nuna alamun cewa ta yu zai soke yarjejeniyar da Burtaniya ta cimma da Hong Kong akan mika masu laifi saboda matakan da China ke ɗauka akan birnin. Sakataren harkokin wajen Burtaniya Dominic Raab ya kuma zargi Beijing da take haƙoƙin bil'adama mai muni akan ƙabilan Uyghur da ke lardin Xinjiang a yammacin China. Da yake mai da martani, jakadan China a Burtaniya ya yi kashedi cewa China za ta ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki akan duk wani mataki da Burtaniya za ta ɗauka na ƙaka ba wa jami'an China takunkumi akan zargin take haƙƙin bil'adama. Waɗannan kalaman su ne na baya-baya da ke nuna alamun zazzafar tankiya tsakanin China da Burtaniya. Batutuwan sun hada da abubuwan da China ke yi wa tsirarin ƙabilun Uyghur da kuma batun sabuwar dokar tsaron ƙasa da China ta sanya wa Hong Kong, yankin da ba shi da cikakken ikon kansa da Burtaniya ta mika wa China a shekarar 1997.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, rundunar dakarun tafkin Chadi da ke ƙasar Kamaru sun yi wa mayakan Boko Haram jiran mikiya da suka hallaka da dama daga cikinsu, daidai kuma a wani bangare an yi wa mayakan a Najeriya kofar rago. Hassan mai da kai na gare ka.
We conduct many operations against Boko Haram in Cameroon and Nigeria.
Kwamandan runduna ta daya na dakarun kasashen yankin tafkin Chad kenan, General de Brigade Buba Dobekreo, ke mani karin bayani dangane da har-haren da suka kaddamar akan mayakan Boko Haram akan iyakar Kamaru da Nigeria a yankin Kilta Wulgo. Al'amarin da yayi sanadiyar rugurguza baki ɗayan sansunonin mayakan Boko Haram na wannan shiya
near border Cameroon Nigeria. You know that why we have a good result now.
Mayakan na Boko Haram daga bisani sun yi ta tsallakowa kan iyakar Nigeria, inda suke neman arcewa can.
Kamaru shuriya.
Are you good to go?
Ban komandan runduna ta bakwai na sojojin Najeriya kenan, Brigadier General Abdul Khalifa Ibrahim ke kara zaburar da dakarun wata bataliyar da ke karkashin rundunar sa a shirye-shiryen da suke yi don tunkarar mayakan na Boko Haram a wannan shiya. Waɗannan dakarun ne kuma daga bangaren Najeriya suka durama waɗannan 'yan Boko Haram ɗin da suke kokarin shigowa ta hanyar kulufata da ke kan iyakar Najeriya da Kamaru bayan da Kamarun ta yi musu zafi. Sojojin sun halaka da dama daga cikinsu yayin da suka kwato wasu daga cikin kayayyakin yaƙinsu, kamar da yadda Brigadier General Abdul Khalifa Ibrahim ke ƙara shaida min.
To ai, sojojinmu na nan suna aiki tun daga wajen iyakar Najeriya da Kamaru har dai wuraren Sambisa. Kun san muna nan muna aiki kuma muna sintiri. Mun samu rahoto na sirri wa'annan 'yan Boko Haram ɗin manyansu suna bin wannan hanyar. Shi ne muka shirya wannan operation ɗin, kuma kamar da yadda kuka gani wai akan wannan aikin abun ya tafi mana yadda muke so, kuma mun gode ma Allah. Ba abin da ya samu wani soja, ba mu ɓata da komai ba a cikin kayan aikin mu. A nan mun tabbatar mun ga gawansu su manyan Boko Haram ɗin guda shida, amma mun tabbatar cewa sun fi haka, domin akwai wasu wanda suka gudu sun samu rauni daga harin bindiga, amma sun gudu su ma wannan ba za su tsira ba. Amma dai wanda muka gani muka ɗauki hoto shi ne su ne mutane shida. Mun samu bindiga da yawa da muka ɗebo a wurin, mashina da yawa da kekuna da kuma abinci.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Marwa a jamhuriyar Kamaru.
Ta gaida Hassan mai na kaina. To daga Kamaru bari mu sake komawa Najeriya. Wata gamayyar ma'aikatan kiwon lafiya na gaggawa da ake kira emergency health workers da ke aiki a jihar Borno sun yi kira ga gwamnatin jihar da ta taimaka ta biya su albashinsu na watanni uku da suka makale a hannun gwamnati. Ma'aikatan lafiyar dai adadinsu ya kai 320, wanda tun farko gwamnatin tarayyar ƙasar ta ɗauka aikin kwantiragi na shekara ɗaya, ta kuma tura su jihar Borno don samar da agajin gaggawa a sansanonin 'yan gudun hijira da ke faɗin jihar da rikicin Boko Haram ya shafa. Daga Maiduguri ga Haruna Daudabi da ƙarin bayani.
Kammala wannan contract da gwamnatin tarayyan a ranar 30 ga watan Nuwamban 2019 sai gwamnatin jihar Borno ta umurci waɗannan ma'aikata da su cigaba da aikin idan har suna buƙatar yin hakan, wanda kuma suka amince har ma suka kwashi watanni uku suna aikin, wato tun daga watan Disamban 2019 har zuwa watan Fabrairun 2020. Sannan daga bisani ranar 1 ga watan Maris 2020 gwamnatin jihar Borno ta kuma umurce su da su dakata hakan nan, sannan suka buƙaci a biya su albashin su na watanni uku da suka yi aikin, amma har yanzu suka ce gwamnatin bata waiwaye su ba, kamar yadda Pharmacist Isaac Newton ya shaida mana ma labari.
We want to express our intention, let the governor come to our aid to the effect. I want to say categorically that it's an health and emergency response service. We are in the grassroots. Most of all, we are staying in the IDP camp. My IDP camp, GSS IDP camp, we have over 33,000 or 36,000 populations in that place.
Yace muna so mu bayyana manufofinmu ne don gwamnati ka mana dauki kan wannan batu. Ina so mu faɗi cewa wannan aikin ne na gaggawa kan harkokin kiwon lafiya, kuma mu ne muke ƙasa, mu muka san abin da muke gani. Wasu daga cikinmu ma suna zama ne a sansanin ƴan gudun hijira. Yace ni da nake magana na zuna ne a sansanin ƴan gudun hijira dake garin Bama. Muna da ƴan gudun hijira fiye da 36,000 wancan sansanin kawai.
It was a massive attack, honestly, live bullet. That's my first time of seeing war movie that I've been watching live happening. The major thing we're asking is let them pay us. They don't want to take us back, fine, let us pay us the one we have worked and the life, our life we have placed on the line.
Yace a ran gaskiya na fuskanci barazanar hari. Kai, wannan ma shine karo na farko da na fara ganin alsashi mai rai na bi ta kanmu. Wannan yace gani kamar wani shiri ne kawai ke faruwa. Mun sa rayuwarmu cikin hatsari sosai. Ya kamata gwamnati ta duba wannan dan ta biya mu hakokin mu don mun wannan aiki na watanni uku. Mu dai abin da muke nema kawai a wajen gwamnati shine ta biya mu hakokin mu kan aikin da muka yi, amma ba su cigaba da amince mana mu cigaba da aikin ba. Su biya mu ko dan hatsarin da muka sa rayuwarmu ciki. Dangane da wannan koke dai, yasa na tuntubi commissioner ma'aikatan hakokin kiwon lafiya na jihar Borno Dr. Salihu Aliyu Koyabura, ko menene matsayin su game da wannan koke?
As I'm speaking to you, last week this file came back from His Excellency with some comments for further clarification and it is being processed.
Yace kamar da nake maka magana a makon jiya ne dai wannan file din ya fito daga gaban gwamnatin jihar Borno, wanda kuma ya nemi karin bayani kan wannan batu, kuma yanzu magana da nake maka ana nan ana duba al'amarin su, ba wai mun yi shiru akai bane. Haruna Daudabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Daudabi, to wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,931.49 da kuma 60, sai kuma a kilohertz 1,500 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu kuma a jamhuriyar Niger, za a iya samun matashar mu ta biyu a Afirka kan mita 102.5. Baya ga haka muna nan koda yaushe a shafinmu na yanar gizo, wato voahausa.com, da kuma shafukanmu na sada zumunta. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A cigaba da bin diddigin makudan kudaden korona da aka tara wa gwamnatin Najeriya domin daukar matakan da suka dace wajen rage wa talaka zafin raɗaɗin da korona ta haifar wa al'umma a fadin kasar. A yau za mu ji daga bakin ɗaya daga cikin ɗan kwamitin korona da shugaba Muhammadu Buhari ya kafa don yakar annobar a kasar. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sartil Hashim Gumel. Biyo bayan zarge-zargen da wasu 'yan Najeriya suka yi game da shirin tallafin da gwamnatin tarayya ke yi na tabbatar da cewa an samarwa da mabukata wasu kayan bukatu na yau da kullum sakamakon halin da annobar duniya ta coronavirus ta jefa al'umma ciki, mun dai ji cewa wasu 'yan Najeriya sun ji labarin tallafin ne kadai ta kafafen yaɗa labarai, idan aka dauke tallafin da wasu 'yan tsiradun kungiyoyi masu zaman kansu suka bayar. Haka zalika, wannan fili ya zanta da hukumar ICPC mai kula da cin hanci tsakanin ma'aikatan gwamnatin tarayya, wadda tabbatar mana da cewa yanzu haka a kullum tana gayyatar wasu daga cikin 'yan kwamitin korona domin amsa tambayoyi. Amma kun dai gabata ma dai, mun ji daga bakin ɗaya daga cikin manyan hadimin shugaban ƙasa Barista Ismail Ahmad, wanda ya ce idan dambu ya yi yawa baya jin mai, amma kwamitin yana aikin da ya kamata. To a yau kuma filin ciki da gaskiya zan tada ɗaya daga cikin 'yan kwamitin da shugaban ƙasa ya kafa domin gudanar da wannan aiki, ministan muhalli Dr. Muhammad Abubakar, wanda ya shaida wannan fili cewa tun lokacin da shugaba Buhari ya damƙa musu aikin kwamitin suke gudanar da aikin cikin ka'idojin da aka ba su ya kuma tabbatar da cewa duk wanda aka samu da zarmiya ba shakka za a hukunta shi ko kuma ba za a rufe maganar ba ga hirar da mai girma minista
Minista amana karin bayani waɗanne haƙoƙi ne shi shugaban ƙasa ya rataya wa shi wannan kwamiti nasa na yaki da cutar coronavirus a Najeriya
Na farko dai mu zauna mu nazari mu tsara yanda zamu gudanar da kwamiti din dan tabbatar da dakile yaduwar wannan cuta Na biyu mu tsara masana hanyoyin da zamu bi mu samu haɗin kai da waɗansu da ba sa cikin wannan kwamiti domin mu ƙara samun ilimin yanda zamu dakile ta Na uku mu samu haɗin kai ta wajen manyan ƙungiyoyi da sauransu waɗanda za su taimakawa ko dai ta kayan aiki ko ta kuɗi ko ta horarwa ga waɗanda aka ɗora ma aikin kula da wannan yunƙurin daƙile wannan cuta Na huɗu daga lokaci zuwa lokaci mu rubuta rahoto mu kai ma shugaban ƙasa don ya san halin da ake ciki Na biyar a tsara ƙa'idojin da za a bi da hanyoyin da za a bi da irin duk abubuwan da ya kamata mutane su sani domin su ma su bada nasu gudunmawar wajen tabbatar da daƙile yaduwar cutar Na shida shine yin tsare-tsare dokoki ne ka'idoji ne waɗansu abubuwa da za a yi kamar yanda muka ga ya cancanta a wani lokaci din nan a sa dokar rashin fita waje wanda an yi dokar ta bace ta rashin fita da daddare wanda an yi kuma har aka kai ga lokacin da muka ƙara dubawa a cikin rahotannin da muke kai ma shugaban ƙasa muka ga yiwuwar a sassauta da dai sauran abubuwa makamantan haka wannan su ne ka'idoji wajen kusan guda shida sannan na ƙarshe aka ce kuma duk wani abu da muka gani da baya cikin waɗannan ka'idoji in dai zai taimaka wajen daƙile yaduwar cutar to shugaban ƙasa ya ba mu dama da mu yi amfani da shi mu tabbatar da daƙile yaduwar ta
ba za ku rasa jin zarge-zarge da ake yi wa shi wannan kwamiti ba ko kuma an rubuta ma wata takarda musamman cewa ana gudanar da bincike kan yadda kwamitin nan yake sarrafa kudaden da yake mu'amala da su
to dama ai shi dan adam a kullum in ba ka raba shi da zargi mun san wanda ya samu aikin nan mun san aqidin shi musamman abin da ya shafi cin hanci da rashawa musamman abin da ya shafi taba kayan al'umma to babu yanda za a yi a cikin waɗanda ya dauko ya sa a ce kuma mun san shi sannan mun je mun yi wani abu da ba daidai ba wannan kwamiti kudaden da ake bayar shi yayi aiki ba ma mu ake ba kudaden hannu da hannu ba akan kai kudin nan ne wajen shugaban idayen kudi na ƙasa shine za mu rubuta abubuwan da muke bukata mu kai a duba a bayar da kuɗin da za a kashe in an kashe za a kuma rubuta yanda aka kashe kuɗin abinda aka yi da su a kai har ila yau akwai ita wannan hukuma ta ainihin tabbatar da daƙile yaduwar cin hanci da rashawa a ƙasa wacce ake cewa ICPC da turanci su ma suna cikin waɗanda muke aiki da su suna sa ido su ma suna zuwa suna duba takardu na saye-saye da aikace-aikace da aka yi saboda haka mun san karewa ma hatta a ma'aikatu kamar nan ma'aikatan kiyaye lafiyar muhalli akwai wanda aka turo shi ma mai sa ido muna aiki tare da sauran gurare domin a tabbatar da cewa wannan kuɗi da ake tarawa da 'yan ƙasa suka tara ana amfani da shi domin daƙile wannan cuta don kare addabi 'yan ƙasa ina so mutane su sani asusun da ake tara kuɗi asusu ne wajen guda hudu guda ɗaya shine na ɓangaren harkan masu sayar da mai da sauransu, wannan asusu su ne suke amfani da shi da kansu ko kuma ba ta ba kowa. Akwai asusu na bangaren attajirai masu kuɗi irin su Dangote da sauransu, su ma kuɗin sun tara su suke kashewa. Iyakaci mu rubuta cewa muna so a siyo gadaje ko a siyo kayan kaza da kaza, mu ba su su rubuta su je su kai a kafa su kuma gani. Na uku shine asusun wato ƙungiyoyin ƙasashen duniya masu tallafi, su ma su suke tara kuɗinsu, su suke kashe kuɗinsu, su sai dai su kawo mana kayayyaki su ma, shi ma a je a sa kuma a gani. Har ila yau wannan ƙungiya mai kula da daƙilacin hanci da rashawa ita ma duk abin da aka kawo takan duba ta gani, kuma in muka raba akan rubuta duk inda aka kai shi ma a kai rahoto, domin mutum na so ya je bincika zai iya zuwa inda aka ce an kai gado ya je ga an kai gado. To asusu kwaya ɗaya wanda shi ne ake cire kuɗi daga ciki ake muke amfani da shi, shi ne wanda aka yadda 'yan Najeriya su yi yunkurin taimakawa su kuma inan idan an tara kuɗin sai a kai can wajen shi, kamar yadda na faɗa shugaban masu lissafi na ƙasa. To wannan shi ne yanayin kashe kuɗin da wannan kwamiti ke yi in an ba shi umarnin ya kashe. Amma mu da kanmu ba inda muke tara kuɗi kuma ba mu da umarnin kawai mu ɗauka, sai mun rubuta an duba an bayar.
Me za ka ce a ce yau an samu wani wanda ya aikata ba daidai ba a cikin wannan aikin, shin za a bari a ɗau matakin da ya dace a kansa?
A ƙwarai da gaske mana, to ai shi ne amfanin da ya sa duk aka sa matakan tsaro ɗin. Akwai ita wannan ƙungiyar za ta duba ta yi aikinta. Shugaban ƙasa muna rubuta muna kai mishi rahoto shi ma na aiki, in yana da tambayoyi zai yi. Sannan sauran ko ƙungiyoyi ne na ƙasa masu zaman kansu da in suna da tambaya za su yi tambaya. Saboda haka a bisa ga tsari ƙungiyoyin nan masu kula da daƙilacin hanci da rashawa dukkansu ba wanda ba zai iya bincika menene wannan kwamiti yake yi ba. Saboda haka komai da ake ana yin shi ne a sarari a idan mutane.
Ministan muhallin Najeriya kenan kuma dan kwamitin shugaban kasa na corona Dr. Muhammad Abubakar kan wasu zarge-zargen da ake yi wa kwamitin nasu. To baki dai abin da ya sauki kenan kan wannan batu na kudaden corona. Saboda haka za mu jingina shirin mu kuma saka ido domin ganin abin da zai faru. Da zara an samu sabbin bayanai za mu sake wayar wannan batu. Sai a biyo mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Elhikaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfil Hashim Gumal daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
A gaida Sarfil Hashim Gumal. To yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya jefa ayar tambaya akan yanayin hankalin abokin karawansa a zaben watan Nuwamba. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden kana ya nuna cewa bai cancanta har ya zama shugaban kasa ba. A wata hira da aka yi da shi a wani shiri na musamman a ranar Lahadi a gidan television Fox News, inda Trump ya cancanci tsohon mataimakin shugaban kasan, ya nuna cewa Biden bai iya hada jumla biyu a bayaninsa ba. An kashe akalla mutum bakwai kana wasu da dama sun jikata a jiya Lahadi yayin da wani bam da aka sanya a mota ya tashi a arewacin Siriya a kusa da iyakar kasar da Turkiya a cewar wani mai sa ido akan yaki. Wata mota dauke da bam ta fashe a wurin wani shatale-tale da zai je har gaban kofar wurin bincike ketare iyakar Babu Salam, abinda Rami Abdulrahman na kungiyar kare haƙƙin mul'adama ta Syrian Observatory ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai AFP kenan. An kashe mutum bakwai ciki har da farar hula biyar kana sama da wasu 60 sun jikata ciki har da mata da yara. Wasu daga cikin kasashe da suka sassauta dokokin nisa-nisa da juna da zaman gida suna samun karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19 yayin da adadin masu kamuwa da cutar ke ci gaba da hauhawa a faɗin duniya. A ƙasar Spain, hukumomi a jihar Catalonia sun yi kira ga mutane sama da 96,000 a garuruwa uku su zauna a gida a jiya Lahadi, jim kaɗan bayan da hukumomi suka umarci mazauna yankin kusan miliyan 4 ciki har da waɗanda ke birnin Barcelona babban birnin ƙasar su zauna a gida.
Thomas Aro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, sai kuma anjima da hanci idan Allah ya kai mu. Za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na Abuja da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga Joseph Tembiya Jibril da 'yan uwansa duka, domin rasuwar babansu Rabran Tembiya Jibril. Muna kuma miƙa gaisuwar ta'aziyya ga Mark Mato, domin rasuwar matarsa da aka fi sani da Mamar Dinga. Sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Musa Dauda na rasuwar mamarsa Hawwa da aka fi sani da Gozaki. Dukkansu sun rasu ne jiya Lahadi da safe sakamakon rashin lafiya a garuruwansu, katangar Warji da Jos, da kuma dutsen Kura, taki-taki. Allah ya ji kansu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin